serine, wani serine. So puterani, nasa mtawa wajana che bata kangaria, yarinya, kendara kuwa soyeya. Kangaria, yarinya, tadara kuwa asoyeya. Sana preta rike fahimta in baka zanta jini ina da hanta bargo da fata sana santa kinga sai da kwantinani nake san rayu kawai ni dake tafiyar ki da kyau take zuci ba mai kamar ke komai na mallaka da daruri na kire yan mata gariya yarinya kidara kuwa soyayya gangariya yarinya tadara kuwa asoyayya cewa na saba da ke soyayyar gidan kulawa kamar zinari ce ke kawo da idan buyan sa'ida ta hannu na tawa ko kawo da idan buyan sa'ida kai ta kadai nake deba kewa a yanzu da na mace akan san ki na mace ni zuciya ta kice taki ni ma zan mace nace gangariya yarinya kidara kuwa soyayya gangariya yarinya tadara kuwa asoyayya o kadar mutan duba kuma tashe muke aso a gimu masoya muke ko kadar mutu ka ni take ko kadar mutu ka ni take na duba kuma tashe muke aso a gimu masoya muke ko kadar mutu ka ni take and beyond the best.